Fresh from beautifulariwa.com.
Ike buzi ane isikiyo amdezi.
Haba emata, dakata mana. Magana nake san miki dan mato mana.
Kai me haka, waya aiko ka? Ya kake ta kira na kaman an turo ka?
Ko ban kai bane, ko baki gane bane? Ni na aiko kai na ko baka tsaya bane?
Me kake fadi? Bakin ka na ta wari. Bini a hankali kada ka je gidan yari.
Gidan yari kuma sai da kar a koma. For your love wallahi I can even go on coma. I will fight everybody haters haru kuma.
As I was walking the street I heard this boy shouting my name.
Asabe.
Yana tabina yana kiran suna na wai.
Asabe.
What's in be the matter? What's in be a problem? Why you dey call my name? Say
Asabe.
I say your mama, I say your father, he still dey call my name. Why Asabe?
Ina kiranki daure amsa mun Asabe. Kullun dare ko rana bamburin naga kowa sai dake Asabe.
To me sunanka? Koko ina gidanka? Kai ina ka faka? Ina nufin motanka?
Ke banda mota kuma bani da mata. Amma daga gani kin san nayi makaranta. Dan buko na yayi ni sa har ina da master. Kuma na iya karatu har rubuta letter.
Kai je kai wanka. Wai sanka. Ko ka ga nayi kama da kallon ajin ka. Gaya juye bayan ka. Yau baka da sa'a. Ka ubana yazo domin ya ci ubanka.
To ina ruwana? Ga mutsakar rana. Nike kadai nake so bani san wata nana.
Ƙarya ne.
As I was walking the street I heard this boy shouting my name.
Samun Asabe.
To me ne wani kira
na ba? Bamburin naga kowa sai da yake Asabe.
I beg daddy, help tell this man say me going away. It is for the reasons, it is call my name, it is shout my name.
Asabe.
Bayi da kudi, bayi da mota, bayi da gida, amma wai sai Asabe.
Asabe.
As I was walking the street I heard this boy shouting my name.
Asabe.
Yana tabina yana kiran suna na wai.
Asabe.
What's in the matter? What's in your problem? Why you dey call my name? Say
Asabe.
I say your mama, I say your father, he still dey call my name. Wai Asabe.
Ina kiranki daure amsa mun Asabe. Kullun dare ko rana bamburin naga kowa sai da yake Asabe. Me kike nufi ne? Ko me kike fada ne? Ko dan kin ga ubanki ya faso cikin gari ne? Wallahi akan ki na tafasa har na gone. To da ke da uban naki duka na ku wasa ne.
Ƙarya kake.
Asabe. Ba yan mata tsaya mana da Allah.
Me ne kake ta damu na ni?
Ba Asabe kin san me ba ko yalo ba kan dai mai sefa. I love you
fastly. How can you die yourself?
I can smoke to Lindsay for your love. I can drink the beer for your life. You got a
talent to speak in Mama Haukachi.
Me, I put this as so to smell as my daddy as this for your love.
Son, girl, Baba. 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 Baba, you're not going to run away like you. Baba, you're not going to run away like you. I don't like it.
Fresh from beautifulariwa.com.